tsayar ya wudata da jijiyar wuya a lokacin da shugaban kwamiti da ke sa ido akan sha'anin yarjejeniya da kuma basussuka na majalisar wakilai Osai Nicholas Osai yake yi wa ministan sufuri Rotimi Ameshi tambayoyi akan yadda ake karban basussuka da kuma yadda za a biya.
So what does he want? Is the man a director of Lega?
She is a director of Lega.
A director of Lega.
She is signed it as a director of Lega.
If she signed as a civil servant, has she contravened the law?
Any other person can sign as a civil servant.
Did they tell
you the who is the chairman?
Did they tell you the class of person that will sign?
They didn't.
Yadda muhawarar tasu ta kasance kenan. Bayanan da ministan sufuri ya bayar bai gamsar da kwamitin ba, domin sun ce sun gano cewa ma'aikatar sufurin ta sanya hannu kan kwangilar kasuwanci wacce darajarsa ta kai dala biliyan 33 ba tare da wani ingantaccen tsarin hanyoyin biyan basussukan ba. Amma ministan sufuri Rotimi Ameshi ya ce kwangilar da gwamnatin Buhari ta riga ta sa hannu ita ce ta dala biliyan 1.6, kuma an yi amfani da kuɗin a aikin layin dogo daga Lagos zuwa Ibadan. Sannan akwai ta dalar Amurka miliyan 800 da gwamnatin Goodluck ta sa hannu kafin ta sauka. Wani abu da ya kunno kai shine tunanin mika wuyan yancin Najeriya da wannan al'amari yake nema ya kawo, amma kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa da shari'a barista mai nasara Ibrahim Umar ya ce tun 1812 ne aka fara irin wannan yarjejeniyar daga kasar Amurka, kuma duk kasar da ta bada bashi sai ta nemi wani abu da zai zama mata lamuni.
Tsari ne a dokokin kasa kasashen duniya wanda yake kowace ƙasa tana da yanci a matsayin cikakkiyar ƙasa, ƙasa mai yanci wadda take kuma wasu abubuwa na ƙasa ba za a taba su ba komin abin da ya faru, domin su ne alamun yancin wannan ƙasa din. Kamar misali, ba za a taba sunan ƙasa ba da tambarin ƙasa da shugaban ƙasa da ofishin jakadancin ƙasa da kuɗin ƙasa da duk wasu abubuwa masu muhimmanci na ƙasa. To saboda haka doka ce wadda take ta ƙasashen duniya. Wannan abu da ya tazo ba wani abu bane ba sabo. A 1812 aka fara samun wannan abun a ƙasar Amurka, ta ba da wani hukunci a tsakanin wani kamfani da ake kira Exchange da Fadison da gwamnatin Amurka. Wannan yanci da kuke da shi na ƙasa na cewa ba za a iya taɓa kaza da kaza na ku ba, in za mu ba ku bashi sharadi ne sai an jinkita da shi gefe guda.
To sai dai kwararre a harkar tattalin arzikin ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati ya ce cin bashi ga ƙasa mai tasowa irin Najeriya ba laifi ba ne idan an yi la'akari da yadda cutar corona virus ta yi kace-kace da tattalin arzikin ƙasashen duniya.
Kamfanoni da yawa da suka ci bashi idan aka matsa masa aka ce sai sun biya basussukan nan a bisa kan ka'idan da aka sa musu, yana iya jawo kamfanoni da yawa su rufe. Idan kamfanoni suka rufe, wato suka tashi aiki, wani bala'i ne zai ƙara afka matattalin arzikin Najeriya.
Ko da yake ministan sufuri Rotimi Ameshi ya ce babu abin damuwa a yarjejeniya da ke tsakanin Najeriya da ƙasar China, domin ayyukan da ake yi da kuɗaɗen su ne za su zama hanya na biyan basussukan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.